in wata noma ne shekara 2017 za ku kawo muku sakamakon wasannin league da aka buga musamman na nahiyar Turai, inda za mu fara da kasar Spain bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 wasannin mako na 12. A ranar Juma'a da ta gabata, kungiyar kwallon kafa ta Gero da sun tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Real Sociedad. A ranar Asabar kuwa, Getafe ta lallasa Elamin ga kwallo 4 da nema, sai Barcelona ta doke Leganes a gidan Leganes da kwallo 3 da nema. Sabila a gidan ta lallasa Celta Vigo da kwallo 2-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid inda suka salhunta 0-0 da takwarata Real Madrid. A ranar Lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta Atletico Bilbao ne ta tashi can jabas 1-1 tsakaninta da Villarreal, sai Malaga a gida ta doke Deportivo La Coruña da kwallo 3-2. Ita kuwa Espanyol ba ta daɗe ba hannun Valencia da kwallo 2-0 a gidanta. Levante kuwa ta bi Las Palmas har gida ne ta lallasa da kwallo 2-0. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Eibar za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Real Betis da misalin karfe 9 na dare a gogon Najeriya, Nijar kamar da kasance da saman teburin dai Barcelona take jin ragaman da maki 34. Sai kungiyar kwallon kafa ta Valencia take biye da ita mataki na 2 da maki 30, Real Madrid tana mataki na 3 da maki 24. Daga nan sai mu koma kasar Ingila bangaren Premier League na shekara 2017 zuwa 2018, su ma wasannin mako na 12, inda a ranar Asabar da ta gabata Arsenal suka toshe Tottenham kwallo 2-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Leicester City ta sa kashi a hannun Manchester City da kwallo 2-1 a gidan Leicester City. West Bromwich ta sa kashi a hannun Chelsea, domin Chelsea ta yi ta gida ta lallasa ta kwallaye 4-0. Crystal Palace a gida sun sulhunta 2-2 tsakaninsu da Everton. Liverpool ta samu nasara kan Southampton da kwallo 3-0, sai AFC Bournemouth ta doke Huddersfield Town da kwallo 4-0. Kungiyar kwallon kafa ta Bournemouth kuwa ta bunka kwallaye 2 a ragan Swansea City. Sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United inda ta rarraga Newcastle United da kwallo 4-1 a jiya Lahadi, ko Watford ne ta samu nasara akan West Ham da kwallo 2-1. A yau kuma za a buga wasa ɗaya tsayi tilo tsakanin Brighton and Hove Albion da kungiyar kwallon kafa ta Stoke City da misalin karfe 9 na dare a gogon Najeriya, inda a saman teburin Manchester City take jan ragaman da maki 34, sai Manchester United take biye da ita da maki 26, Chelsea tana mataki na 3 da maki 24. A Bundesliga na kasar Jamus kuwa Stuttgart ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kwallo 2-1, sai Bayern Munich ta samu nasara kan Augsburg da kwallo 3-0. Hoffenheim kuwa sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da Frankfurt, sai kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen suka tashi 2-2 tsakaninsu da RB Leipzig. Ita kuwa Mainz 05 ta doke Köln da kwallo 1 mai ban haushi, yayin da Wolfsburg ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Freiburg da kwallo 3-0. Hertha Berlin a gida ta sha kashi a hannun Borussia Mönchengladbach da kwallo 4-2. A jiya Lahadi, Schalke ne ta doke Hamburg da kwallo 2-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Werder Bremen ta doke Hannover 96 da kwallo 4-0. Bayern Munich take jin ragaman da maki 29, sai Schalke tana mataki na 2 da maki 23, ita ma RB Leipzig tana mataki na 3 ne da maki 23. Za mu karkare shirin labarin wasannin namu na yau ne a kasar Faransa bangaren Ligue 1 na kasar ta shekara 2017 zuwa 2018, inda suka fafata a wasannin mako na 13 ga kuma yadda ta kaya a wasannin nasu. Ranar da aka toya a wannan ranar, ko kungiyar kwallon kafa ta Lille ne ta doke kungiyar kwallon kafa ta Saint-Étienne da kwallo 3-0, sai kungiyar kwallon kafa ta Amiens ta tashi can jabas 1-1 tsakaninta da Monaco. Ranar Asabar kuwa, PSG ne ta bunka wuta a ragan Nantes da kwallo 4-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Toulouse suka tashi 0-0 tsakaninsu da Amiens. Strasbourg ta samu nasara akan Rennes da kwallo 4-1, sai kungiyar kwallon kafa ta Brugge suka tashi 1-1 tsakaninsu da Angers FCO. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Dijon ta samu nasara akan Troyes da kwallo 3-1, sai a jiya Lahadi, inda Gent ta tashi 1-1 tsakaninta da Lens. Lyon a gida ta tashi can jabas tsakaninta da Ventus da Lille babu ci, yayin da Grenade suka tashi 1-1 tsakaninsu da Marseille. A yanzu haka dai PSG take jan ragaman da maki 35, sai kungiyar kwallon kafa ta Monaco ke mataki na 2 da maki 29, sai Lyon tana mataki na 3 da maki 26. Iya abun da ya sauko kake nan daga labarin wasannin namu na yau, daga nan dandalin jihohi, huta lafiya.